Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd yanwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar talata watan ramadan yana da kwana 8 ko kwana 8 1442 hijriya kuma yayi daidai da 20 daidai ga watan 4 shekara ta 2021 miladiya wannan shine zaman mu na 6 kenan ko a zaman makin da muke na tafsiri na alqur'ani mai girma a wannan wata a cikin wannan masallaci na FCDA dake area 11 a cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja idan ba manta ba a cikin suratu tauba muke wanda ji Allah ya sa mun shiga aya ta 100 mun fara daga aya ta 97 da 8 da 9 sun kunshi darasi daya wanda Allah ya ba mu ikon kammala su a zaman maki 4 da rabi cikin awa 3 kenan sannan abin da ya ragu a zaman jiya mun dauki ayar wasabiquna alawwaluna ta 100 ita kuma darasin da ke karkashin ta ya kunshe ta da ayoyi 2 da suke gabanta wanda aran ma zai sake karanto mana su insha Allah kuma su ne darasi na 2 a jerin darussukan wannan shekara a zama na 7 faddal Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasabiquna alawwaluna minal muhajirina asabiquna alawwaluna wa'anda suka riga yin imani alawwaluna wanda su suka fara riga kowa minal muhajirina a cikin mutanen Makka da suka yi kaura suka dawo Madina kamar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali da baqiyatul ashara da Ammar ibn Yasir da Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi da Ammar ibn Yasir da mahaifiyarsa Sumayya da mahaifinsa Yasir da Sau da Bilal Maula Abi Bakrin da sauran waɗanda suka musulunta tun a farko kuma suka yi hijira wal Ansari da kuma mutanen Madina su ma waɗanda suka yi imani a karo na farko kuma suka karɓi muhajiruna lokacin da suka zo hijira cikin waɗanda suka halarci al-bai'a bai'atul aqabatul ula da bai'atul aqabatul thaniya can mutum 18 can mutum 72 ko da yan kai da wa'anda kuma ana zuwa Madina bisi wata ba suka karɓi musulunci suka taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina tabauhum bi ihsan da wa'anda suka biyo su suka biyo mutanen Makka wayanda su watakila sai da musulunci ya karfafa sannan suka shigo cikin wayanda suka musulunta bayan fathu makka da wayanda suka musulunta dab da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka a madinan ma wayanda sai daga baya suka musulunta bayan nan da duk wanda ma ya biyo bayan wayannan mutanen radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da Allah Allah ya yarda da su saboda imanin da suka yi da saurin karbar musulunci da suka yi da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ma kuma tun suna duniya Allah ya ba su aljanna kuma suka yarda da ita al-imam ibn sa'ad ya rawaito a cikin at-tabaqat cewa Abdullahi ibn Rawaha Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da suka zo yin mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji labari cewa ai a Makka akwai wani bawan Allah da ya zo ya gamu da tawagar mutanen Madina ya tallata musu addini kuma suka fahimci addinin suka gayyato ƴan uwansa aka dawo shekara mai zuwa aka zauna da shi a kusa da wannan dutsen da ake ce masa Al-Aqaba to Abdullahi ibn Rawaha sai ya ce to yanzu dama mun ji labarin cewa mutananka sun takura maka muna gayyatarka yanzu ka taso daga garin naku ka taho garinmu kar ka ji komai maza Allah ya ce to zan yi haka to a riwayar hadisin Ibn Rawaha sai ya ce ishtarit li nafsika wa li rabbik muna so ka gaya mana me kai kake so in ka zo Madina mai maka wannan za a yi memorandum of understanding kenan al-ittifaqiyya muna so yanzu ka fada mana terms abubuwan da kake so mu maka yanzu ba su schedules of duty terms of references sai manzo Allah ya ce ashtaritu li rabbi Allah an ta'buduhu wa Allah tushriku bi shay'a ina so in dai nazo Madina to ku bauta Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa wannan shine abin da nake so ku yi wa Allah ni kuma abu ɗaya nake so an tamna'uni ma tamna'una minhu anfusakum wa ahlikum ni kuwa ku tsaya ku ban kariya irin yadda za ku ba wa kawunanku da iyalanku kun ga bangare ɗaya kenan ko yanzu contract ne muna da contracting parties ɗin shine bangaren Allah da manzansa sune party A party B kuma sune bangaren mutanen Madina to yanzu a conditions ake sai an dama contract ai baya yiwa by virtue of law sai an samu mutual understanding tsakanin contracting parties akan wani subject matter to subject matter din shine hijirar shine abin da suka kulla tsakanin su to sai suka ce to mu kuma yanzu in muka yi haka me za mu fa'idantu da shi dividend kenan me ribar mu sai manzo Allah ya ce idan kuka cika wannan alƙawarin da kuka dauka falakumul janna ku kuma za ku samu aljanna ai ku Abdullahi ibn Rawaha a madadin mutanen Madina tunda shine ya zama wakilin sai ya ce rabihal bay' la wala nastaqil ai ku ciniki yayi riba mu dai da kanmu ba za mu resignin ba kuma ba wanda ya isa daga waje ya zo ya ce mana wai mu sauka daga kan wannan alƙawarin da muka to kaga anan radiyallahu anhum saboda alƙawarin da suka yi wa Allah waradu anhu saboda su ma an ce aljanna za su shiga sun ce sun yadda to wannan ya faru akan al-ansar kuma ya faru akan al-muhajirun ya faru akan su collectively gaba ɗayan su kuma ya faru akan ɗaiɗaikun su akan su gabaki ɗaya Allah ya ce musu su yi hijira kuma sun yi hijira wasu sun mutu akan hanya wasu sun iso Madina ne Allah yake cewa a cikin suratul nisa'i wa man yuhajir fi sabilillahi
wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraman katiran wa sa'a
na'am
wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah
na'am Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi duk wanda yayi hijira saboda Allah yazid fil ardi muraghaman kathiran zai samu inda zai fake a duniya wurare daban-daban wa sa'a kuma zai samu yalwa ko dai ya zama physical yalwa saboda ya tashi daga inda akwai kunci ya koma inda yake ma yafi sarari ko kuma ya zanto spiritually ya tashi daga inda duk fadin waje in aka hana ka bautawa Allah aka hana ka abin da kake so za ka ga yayi maka kunci وضاقت عليهم الارض بما رحبت duk fadin duniyar in kana cikin damuwa sai ta yi maka kunci amma in ka je inda zaka sake to sai kaga kamar ma duniyar gaba ɗaya ba kowa sai kai da wanda kake so ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله wanda ya bar gidansa ya kaura ya tafi zuwa ga garin musulunci domin ya tattare ya koma zuwa ga Allah dan ya bauta masa shi kadai ya koma zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya taya shi yaki ya taimake shi a addini ya koyi addini a wurin sa thumma yudrikul maut sannan sai ya mutu faqad waqa'a ajruhu ala Allah to wannan ladan sa yana wurin Allah to waye Allah zai bashi lada ya ce bai yadda ba akwai to kaga radu anillahi kenan su kuma hijrar da suka yi dama Allah ne ya ce su yi dan haka radiyallahu anhu sannan ya faru akan daidaikun su manzala sallallahu alaihi wasallama masallacin sa ya matsi ya zanto mutane sun yawa ba a samun yalwa yace waye zai sai gonar suwana da wana da take gaban masallaci in ya siya zan ba zai kuma nayi masa salamin zai samu aljanna falahul janna take sai na usman yace ni zan siya ya rasulullah aka yi ciniki ya biya aka ƙara masallacin ya zama an yi extension na masallacin Madina shi za ga daga daidai inda minbari yake a yanzu inda rauda take in ka duba za ga gaba inda liman yake a da kafin yanzu bi ko uku a dawo da shi nan baya wannan yana cikin extension din da aka yi lokacin sayyidina Usman gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman za ka yi baki kaga anan an tallata aljanna shi ya gamsu da aljannar dan haka ya siya da wannan kudin da ya biya aka yi wa masallaci extension kuma har yanzu haka ne duk wanda ya kara masallaci akwai tabbas din zai samu aljanna inda yayi dan Allah madara sai yake cewa man yashtari anni bi ira ruma garijiyar ruma ita kadai take bada ruwa a Madina waye zai biya kudin ya sai mana Allah ya bashi aljanna sai na so yace zan siya ya rasulullahi aka yi ciniki ba yahuda ya ce ba zai siyar ba sai dai rabi aka yi cinikin rabin ya tsula kuɗi aka biya ranar shansa ya siyar ranar shan sayyidina usman kuma a sha a kyauta sai ya zanga ba ɗaya mutane sun haƙura su bulayi a ranar shan sayyidina usman sai ya ga ai kuma ba a ciniki sai ya ce to a zo a sayar ragowar mana ya siya gaba ɗaya ka gane radiyallahu anhu wa radiya anillah to da za mu yi ta bin diddigi za ga wani ma ya zo sun yi haka Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na'am
wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim
Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun batar da kudin da kuke so abinda kake so a ranka kuɗi ko na abinci ko na tufafi ko na mahalli ko na gida ko na gona sai ka in kana son sa a lokacin da kake son sa ka bayar to zaka samu aljanna to duk abin da kuka bayar ko ya yake Allah yana sanar da shi kuma zai saka muku sakamakon haka Abu Talha abin nan Abdullahi ibn Zaid haka sunansa ko yana ji ya tashi yace ya Rasulullah wannan ayar da ka faɗa ai haka take ko yace eh sai yace to ina da wata gona da ake kiranta bi'ruha gata nan na bada ita dan Allah ina son aljanna kaga kenan shi ya yadda da alƙawarin Allah kuma dama Allah ne ya tallata shi ma Allah ya yadda da shi kuma mun bada misalin ɗaya daga cikin muhajirun ɗaya daga cikin ansar individually kenan ko mun bayar collectively sai maza Allah ya ce rabihal bay' kai amma cinikin nan yayi wannan ciniki yayi bakhin madalla to amma saboda adalci ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya san Abu Talha yana da ƴan uwa Zaid ibn Asad ne nace Abdullahi ibn Zaid ko Zaid ibn al-Asad al-Ansari an-Najjari sai maza Allah ya ce to ka dauka kaje gonar ka yanka ta ka raba wa ƴan uwanka. Amma Allah ya karba saboda radiyallahu anhu. Shi kuma dama sai da ya fara yadda ma da contract din tukuna sannan ya shiga. Dama contract ba mutual understanding ai kaga is null and void by virtue of law. To balle kuma a wajen Allah to wannan shine ma'anar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an radiyallahu anhum. Allah ya yadda da su. To wannan title ne da Allah ya ba wa sahabbai da kansa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an fade shi sai a masallati. Saboda ayat cikin suratu Al-Ahzab Allah ya ce
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
To Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya kumu minai sallu 'alaihi ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku miƙa masa wuya da gaske. To wanda kuma ya zama ba annabi ba cikin waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah da kansa ya nasanta cewa radiyallahu anhum sune sahabbai. Kuma dai kai ka san cewa al-muhajiruna wal ansar ba za a taɓa samun wanda zai shiga cikin wannan sifar ba sai in ya zama ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka Allah ya nanata a cikin suratul Fath yace laqad radiyallahu
na'am fanzala as-sakinata 'alayhim wa atabahum fathan qariba.
To kaga alama Allah yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Hakika Allah ya yadda da mu'minai. Suwaye mu'minan? Dan an sa alif da lam sai aka ce idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati, lokacin da suke maka mubaya karkashin bishiya. Mutum 1400 ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga su din ne dai. Haka Allah subhanahu wataala kuma ya yabu wasu, ya yi musu wannan title din da ɗaiɗaikun su, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi wa sayyidina Abubakar a cikin suratul Layli, suratul Layli idza yaghsha, yake cewa fa amma man a'ta. وأما من بخل
واستغنى
نعم
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى
نعم
إن علينا للهدى
نعم kaga a farko Allah ya fara da sayyidina Abubakar wa amma man a'ta. Hakika wanda a'ta ya bada dukiyarsa, wattaqa kuma yaji tsoron Allah, wasaddaqa bil husna kuma ya yadda da aljannar da Allah ya ce zai ba wanda ya bayar, fasanu yassiruhu lil yusra, da sannan zamu saukake masa hanyar bin shari'a. A can karshe kuma da ya fadu ta sai yake cewa wasayujannabu hal atqa. Wannan wattaqa din shine al atqa din shine sai na Abubakar. Wasayujannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, wanda ya bada dukiyarsa yatazakka, yana tsarkaka gaburin dukkan wani abu da bai dace da shi ba. wama li ahadin indahu min ni'matin tujza, ba wai ya bayar ne dan ya saka wani akan wani abu da ya masa ba, a ya bayar ne ba don kowa ba, illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, kuma ina tabbatar muku da sannu sai ya gamsu ya yadda da harabin da Allah ya bashi. Kaga kenan maganar yadda wani abu ne da title ne da Allah ya ba sahabbai. Shi yasa al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama, kamar yadda yake faɗa, yake cewa yustahabbu taraddi wa tarahhum ala as-sahaba, ana so in ka faɗi sunan sahabbai ka ce radiyallahu anhum, kai musu addu'a, jumla ce du'a'iyya la mahalla laha min al-i'rab, wa tabi'ina faman ba'dahum min al-ulama'i wal-ubbadi wa sa'ir al-akhyar, da kuma tabi'ai da waɗanda suke bayan su cikin bayan Allah na gari masu bauta da kuma mutanen kirki. Fayuqalu, akan ce radiyallahu anhu aw rahmatullahi alayhi, to amma abinda jara alaihi ahlus sunnati wal jama'a, wanda kusan ya zama al'ada, wanda duk ya riske annabi to an faɗe shi, lambar girman sa title din sa shine sai a ce radiyallahu anhu, wanda kuma yazo bayan sa sai a ce rahimahullah. Yanzu muka ce Imam Malik sai mu ce rahimahullah, amma kace Sa'id ibn al-Musayyib sai mu ce rahimahullah, amma kace Umar ibn Abdul Aziz sai mu ce rahimahullah, amma kace Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, Amr ibn al-As radiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Al-Khulafa al-Arba'a radiyallahu anhum, Al-Baqiyatu al-Ashara radiyallahu anhum. Wannan shine abin da ake cewa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi wa danginsa salati, maza Allah ya roƙa ai wa danginsa salati, kuma a cikin salatul ibrahimiya kamar da ke cikin hadisin Ka'ab ibn Ujra da kuma hadisin Abu Humaid as-Sa'idi, Allah ya ƙara yadda a gare su da wasun su, kowanne akwai wa ala ali Muhammad, a ruwayar Abu Humaid wa ala azwajihi wa zurriyatihi. To anan shin a ware su kadai a ce Aliyu alaihi salam, Fatimatu alaiha salam, Al-Hasan alaihi salam, Al-Husayn alaihi salam? Fadin haka ba za a rubuta maka sako ba, inda ai addu'a ce ka yi ta a mahallinta. Mutane ma kana ce musu assalamu alaikum, ko ba haka ba? Ga magari kenan ballantana waɗannan wanda duk wani fage na girma da dan adam yake iya hawa sun haushi sun kura maleji a wurin. To amma a ɗaiɗaikun su da kace da nana Fatima alaiha salam, da kace mata radiyallahu anha, da kace da sayyidina Ali alaihi salam, da kace masa radiyallahu anha, al-zahir a ra'ayin ahlus sunnati wal jama'a shine gwanda, saboda laqabin alaihi salam kura malijin sa in kai annabi ne. In ku kai ba annabi bane to bai huce zama addu'a kamar yadda za a yi kowa addu'a ba, amma a duka mutane ba wanda za a ce radiyallahu anhu in an yi rantsuwa tsakanin rukuni da maqami Ibrahim ba a yi ƙarya ba irin sahabbai, saboda Allah ne ya nassanta musu. Don haka wannan sun cancanci wannan abun, wannan laqabin fiye da kowane laqabi, kuma ma ya zama shi'ar, wani bajo ne na ahli sunna cewa in kai sahabi ne ba ka da wata daraja da ta wuce wannan sahabin takar, kuma ba wani laqabi da sahabi yake da shi fiye da a ce masa radiyallahu anhu. Amma haramun ne ka ce da Aliyu radiyallahu anhu ka ce masa alaihi salam, kana nufin a ranka cewa saboda ya fi Abubakar, ya fi Umar, ya fi Usman. Wannan kuma in kai haka ka saba wa abin da shi ne mujma'un alaihi baina sahaba, domin sahabbai sun ijma'i akan cewa mafificinsu shi ne Abubakar, fa Umaru, fa Rajih, fa Usman, fa Aliyun. To daga kansu kuma anan kowa sai tasa tafi shi. Kuma sannan makaruhi ne ka ce alaihi salam a inda in ka faɗa za a yi maka mummunan zato a ce kai ɗan shi'a ne, domin za ka sa mutane su ɗau alhaki, kuma kai alhali ba ɗan shi'a ba ne. Saboda sai ka ce musu radiyallahu anhu, wannan shi ne laƙabin da ya fi kowanne, kuma shi ne abin da ahlus sunna suka ittifaƙi a kansa. Imam an-Nawawi ya ce wa amma ma qalahu ba'dul ulama'i anna qawla radiyallahu anhu makhsusun bis sahaba, amma dai abinda wasu malamai suka faɗa suka ce wai wannan radiyallahu anhu iya sahabbai za a gaya wa, wa yuqalu fi ghairihi rahimahumullahu rahimahullahu faqad falaysa kama qal, shi a ra'ayin Imam an-Nawawi khilafan lil Albani, Allah ya ji kansa da rahama, Sheikh Al-Albani ya saba wannan ra'ayin na Imam An-Nawawi, yake cewa gaskiya ba haka bane, dan haka kai ma radiyallahu anka, kuma radiyallahu ankum jami'an, a ra'ayin Imam An-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama. Yazo a cikin Ad-Durr Al-Mukhtar, littafin fiqh ne na Hanafiya, wa yustahabbu at-taraddi lis-sahaba wa kadha man ikhtalafa man ikhtalafa fi nubuwwatihi, bayan sahabbai ma wanda duk aka yi sabani akan annabi ne ko ba annabi bane, kamar Dhulqarnain da Luqman, wa Dhulqarnain lam yu'raf nabiyya kadha Luqman fahzar an jidali, kaga wannan an yi sabani akan annabtarsu, to su ma za a iya ce musu radiyallahu anhu, kaga ce Luqman radiyallahu anhu, Dhulqarnain radiyallahu anhu, wa qila an ce ma yuqalu sallallahu ala al-anbiya'i wa alayhi salam, la annaba kuma sai a ce musu sallallahu alaihim ko a ce wa alaihim salam, yake cewa kama fi sharhi al-muqaddimati lil-Karmani wa tarahhum lit-tabi'in, amma tabi'ai za a ce musu rahimahumullahu wa man ba'dahum min al-ulama'i wal-ubbad wa sa'ir al-akhyari, wa kadha yajuzu 'aksuhu ay at-tarahhumi wal-sahabati wa at-tarahhumu at-tarahhum wal sahabati wat taraddi wal tabi'in wa man ba'dahum, amma in an cha kudadin ma ba laifi bane, sai dai zaka ga malamai ar-rasikhuna fil ilm ga yadda suke, wanda kuma dubba wayannan ba sai a ce masa rahimahullah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, جنات تجري تحتها, جنات جمع جنة الجنة كينكو تجري الجنة ننتنا قدانا الأنهار كي قرمي تجري تاتها سنا قدانا كرقشن الجنة ولنا إتتك إراء الجمهور. Amma an samu a cikin Al-Qurra kamar Al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama, shi yana ƙara min tahatiha, tajri tahtaha sai ƙara min, sai ce wa adda lahumu jannatin, tunda yana silatu bimil jam' ko wa'adda lahumu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, daka yana yi wa wannan ta'un din kisra saboda ƙara min ta harfu jarrin kamar yadda yazo a cikin Shatibiyya da kuma Ad-Durra. Tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha, za su dawwama a cikin aljannatan. Bayan Ibn Kathir akwai Yaqub Al-Hadrami Allah ya ji kansa da rahama, shi ma yana karantawa, shi kuma yana karanta was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, wa inda suka riga yin imani, min al-muhajirina cikin al-muhajirun to radiyallahu anhum kenan ko, to amalan yace wal ansari sai zama ma'tufun ne ala sabiq ala min min al muhajirina, to sai wa al ansar din rufu'a, sai zan was-sabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansaru, sai zan to as-sabaqu din ya takaita akan al muhajirin kawai, su kuma al ansaru su ma Allah ya yadda da su, da haka dai duka in ka fassara za ka ga manufar daya ce. والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, كما إتكت إيتي جنات تجري تحتها وتبات دمين أتشين القرآن قبائع. الإمام ابن كثير الله يجيك أنسى دراما كما يديك يتكين تفسيري قال أشؤون آية كيتيوا الرسول سيكو جمع غنما لمين الله واند الله سكا نفاء مغانا السكوي ba hayaniya ba fitina ba tashin hankali ba surutu, Qur'anin suke sawa a gaba su fahimce shi tare da sunna. Ibn Kathir yace annahu qad radiyallahu an as-sabiqin al-awwalin, haqiqa Allah ya yadda da wa'anda suka fara musulunta na farko, min al-muhajirin, daga cikin ajin mutanen Makka, wal ansari, da ajin mutanen Madina, wa'anda duk su ne farkon musulunta a ajujuwan nan biyu, ba ka da matsala da su, Allah ya yadda da su. Wal ladhina tattaba'uhum bi ihsan, wa'anda suka biyo su ma da kyautatawa, cikin wa'anda suka musulunta bayan su da tabi'an da suka bi su har izuwa yanzu, su ma Allah ya yadda da su. Sai Ibn Kasir ya ce, fa ya waila man abghadahum, ya kai can tsinuwar wanda yake wa'annan mutane, au sabbahum, ko yake batar su, au abghada, ko ya sa wani ya fushi, yayi fushi da su, kawai ka tsaya wai kai sai burin ka shine ka karanta wa mutane karatun da za su tsani sahabbai. To kai yanzu dan Allah me zaka karu da shi, in an tsani Abubakar, in an tsani Umar, in an tsani Usman, in an tsani Ali, in an tsani Aisha, in an tsani Khadija, in an tsani Fatima, in an tsani Amr ibn al-As, in an tsani Muawiya, me zaka karu da shi? Kana jin cewa akwai wata aljanna ne da zaka samu in ka sa aka zagi wa'annan? Kai wallahi ko shedan shine dai tsinanne la'ananne ko? Wai dan ka sa an zage shi ba ka samu lada a wurin Allah ba? Kawai ka ce yanzu bari in yi wani abu dan a zage shedan, to sai kai abun, to kai wahala banza, Allah ba zai ce maka ka kyauta da ka sa aka zage shedan ba. Da kai haka ka sa a so Allah mana, kawai shikenan, tunda dama shedan ko ba a zage shi ba zagagge ne, la'ananne ne, ko ba la'an, ko mutum bai tsi bai jaddada tsine mai ba, Allah ya riga ya gama tsine mai. To kuma ina ga mutanen da in dai har kana so ka ci zarafin su sosai, ka wahalar da kanka, domin ba ka samu dalili ingantacce ba, don tun daga farkon Qur'ani har ƙarshe ba ka samu inda aka zage su ba, babu. Haka duk hadisin da ka kawo wanda a ciki akwai zagin sahabbai bai inganta ba. Kuma wannan mun kalubalanci duk wani wanda yake da awar cewa zai iya kawo, in dai zagi ne da ma'anar zagin nesanta mutum daga musulunci, ko cin zarafinsa ta yadda zai sa nagartarsa ta zube, wallahi in ka kawo shi zaka ga ɗayan biyu. In ya inganta, to abin da ka faɗa ba haka ake nufi ba, kai ne kaga a ranka ya kamata a nufi haka da kai da irinka. In ku dama ba hakan, in ku har ma'anar irike haka take nufi, to in ka duba sai kaga hanyar da muka bokar sallah da azumi da zakka ta hanyar sunna, ai sai da aka gindaye ka'idoji, ko akwai wasu abubuwan da suka zo a sallah da azumi da zakka aka ki a karbe su saboda hanyar bata inganta ba ko? To haka wa'annan hadisan su ma sun biyo ta irin waccan rubabbiyar hanyar ne da ba za a karbe su ba. To dan haka yanzu dan Allah za ka wahalar da kanka akan abin da ba inganci ba ne. Fa ya waila man abghadahum aw sabbahum aw abghada aw sabba ba'dahum, ko ya ki wasu daga cikin su, ko kuma ya zagi wasu daga cikin su. Wala siyama sayyidas sahabati, wala siyama sayyidus sahabati ba'da ar-rasuli, musamman ma shugaban sahabbai gaba ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa khairihim wa afdalihim, wanda ya fi su gaba ɗaya, ya fi su falala, a'ni as-siddiq al-akbara wal khalifata al-a'zama Abu Bakr ibn Abi Quhafata radiyallahu anhu, fa inna ta'ifata al-makhzula, dan haka wulakantattun kungiya, wulakantacciyar kungiya, minar rafida, cikin wa'anda suka ki jagorancin sayyidina Abubakar, yu'aduna afdala sahaba, su kan suna gaba da mafificin sahabbai, wa yubghidunahum, mafifita cikin sahabbai suna kin su, wa yasubbunahum, suna bacin su, iyadan billahi min zalika, Allah ya tsare mu daga wannan tsiya. Wa hadha yadullu ala anna uqulahum ma'kusa, wannan yana nuna maka wa'annan kungiyar hankalin su a sunkuye yake, mana hankalin su ba a miƙe yake ba irin na ragowar mutane. Fa aina haula min al-iman bil qur'an, dan Allah wa'annan ina suke ina imani da al-qur'ani, iz yasubbuna man radiyallahu anhum, tunda suke zagar Allah da kansa yace radiyallahu anhum, kaga wannan sun raba gari da ubangiji kenan. Sai yace wa amma ahlus sunna, amma mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum yataraddawna an man radiyallahu anhum, cikin aqidar ahlus sunna in kai dan sunna ne, to duk wanda Allah ya yarda da shi dole ka yarda da shi. Wa yasubbuna man sabbahu Allahu wa rasuluhu, in kaji ahlus sunna sun baci mutun to Allah da manzon sa ya sun bace shi dan haka yanzu cikin nutsuwa zamu iya bacin fir'auna mu zage shi saboda Allah ya ga ya mana cewa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyama Allah ya tsine musu zamu iya tsine wa samudu da adu ba wace akai mu ta tsine musu ba amma dai in mun tsine musu a cikin nutsuwa ala bu'dan li'adin qaumi hud ala bu'dan li samuda kama ba'ida ala bu'dan limadiyana kama ba'idat samud ala bu'dan li samud wannan da zamu iya tsine musu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tabbata a hadisi ya tsine wasu to mu zamu iya tsine musu in ya tabbata wai waluna man walallah wanda duk Allah ya kaunace shi to mu muna kaunarsa wai aduna man yu'a ko wanda duk yake kauna Allah muna kaunarsa wai aduna man yu'adillah wanda duk yake gaba da Allah muna gaba da shi wahum muttabi'una la muftadi'una su ahli sunna kullum bi suke yi ba kagowa suke ba ba sa kago nasu shi yasa wanda duk yake cika baki akan lalle sai ya zage Anas dan Malik sai ya zage Abu Huraira sai yayi gugar zana ga ummuna Aisha tambayar sa muke yi wannan wai ra'ayin muna so mu tambaye ka Imam Abu Hanifa ya taba yin wannan ra'ayin la wallah bai taba ba wala ahadun min al-hanafiyya Imam Malik fa kalla thumma alfi kalla sufu kalla Imam Shafi'i fa Imam Ahmad fa to wa'annan mutanen guda hudu kai dai ka san an girka murhun ibadat da mu'amalat tukunyar da aka dora ta akan su aka dora ta murahun su su hudun nan aina anta min al-imam al-bukhari aina anta min al-imam min al-imam muslim aina anta min at-tirmidhi wa aina anta min abi daud wa aina anta min an-nasa'i wa aina anta min ibn hibban wa ibn khuzaimata wa aina anta min sufyanain ath-thawri wa ibn uyayna wa aina anta min ibn al-mubarak wa aina anta wa aina anta wa aina anta wa'annan mutanen kowanne an karanta maka tarihin sa wallahi ba dan dai dan adam ba zai iya kyautar aljanna da kansa ba amma kai ka san adalcin Allah ya huce ya fi karfin ya shigar da mutanen nan wuta to amma masu zagin Anas dan Malik fa da farko dai arna kai ka san dai dama ba yadda za a yi arni ya ji dadin Anas dan Malik ko ba haka bane shi ko makiyinka ruwa ma an ka fada cha zai ce kata da kura to in ka baro arna munafikai dama ai aikin su ne ai su in bisu ki Anas dan Malik ba munafikai to ai bisu mai da biki ba dan shi ma Anas dan Malik ba san su yake ba tunda munafikai annabi ba san su yake ba Anas ko duk inda annabi yake yana nan kuma ko kadi ko kaso yana cikin wanda radiyallahu anhum ba a fara yada sukan wa'annan sahabban ba har sai da aikace na orientalist yayi karfi aka samu gaggan arna da suka shigo suka yi nazarin musulunci irin su Goldzher Ignat ko Ignaz Goldzher irin su Gladstone irin su Brockman da manyan kattin arna wanda suka shigo suka dinga cewa akwai gyara a musulunci to kuma suka ga aikin nasu fa ba zai yiwu ba sai an sifirci wa'ansu bara gurbin musulmai an kai su can an wanke musu kwakwalwa sannan sai a dawo da su su yi aiki a cikin gida nan ne aka samu irin su Baha Hussein irin su Mahmud Abu Rayya irin su Muhammad Shahrur irin su Nawal As-Sa'dawi irin su Huda Sha'rawi irin su Qasim Amin qasama Allahu dhahrahu wa alqahu fi sijjin irin su manya mutanen nan irin su Muhammad Arkon dan Algeria wanda ya koma Faransa irin su Mahmud Ibn Abdul Majid Sharafi irin su Mahmud Baha irin su Al-Jabiri na Misra wa'annan manyan marasa mutunci marasa kunya wa'anda suke daukar musulunci su caccake su ce Qur'ani ma akwai rashin fasaha a ciki abu kaza da akai wasu su dauka da sunan siyasa su ce to in aka dauki ka'ida ta political science sai na Usman ya tafka kusakurai wal iyadu billah. To daga nan sai su hau ta nan sai kuma su shiga su ci mutuncin sa. Daga wanda zai zo ya ce magana hijabi ƙarya ce irin su Qasim Amin, yana da littattafan sa guda biyu suna nan an fassara su da Turanci kuma akwai su da Larabci, Tahrirul Mar'a Liberating the Women da kuma Al Mar'atul Hadira, mai wayayyar mace. To wannan mutanen dattin sun dattin dattin da suka yi an ka hada da na Al Mustashirun, anan ne kadai zaka dinga ganin zagin da ake wa'annan sahabba. To yanzu dan Allah in aka zo da gaskiya, aka zo da ƙarya, aka ajje ta koma hukaci ne aka tsaye da shi, aka ce wa'annan mutanen da su da wa'ancan mutanen, dan Allah a ina gaskiya take? Kai ka san ko jaki ne in ka nuna maka gaskiya a wajen wa'annan marasa mutuncin su Mahmud Abu Rayya, su Jamalul Banna, masu zagin su Imam Al-Bukhari, wallahi ko jaki ne in ka gwada masa zai yi haniniya yana nuna maka cewa ba haka abin yake. Lanahaqa mustankiran, mutane ne fa wanda zaka iya fitowa karar ka ce ƴan iska ne tantirai daga mashayin giya, sai mazinaci cikakke, sai dan neman maza. Su wa'ancan manya-manyan fa wa'anda suke ake danganta su da musuluncin, ba wani wanda aka san shi da azumi da sallah. Nawal As-Sa'dawi ba ta fi sati uku ko hudu, ta ce me za ka yi da wani aikin haji? Aikin haji ragowar bautar gumaka ne kawai musulmai suka ƙi su daina. Ta ce ita za ta yi ma wasan kwaikwayo ma a ciki, za ta nuna wal iyazu billah kaburat kalimatan takhruju min afwahim, za ta nuna Ubangiji a matsayin wani wanda yake zaluntar mata. Wannan gashi nan a YouTube kana duba za ka gani. To wa'annan mutanen wai su ne za su yi rubutu, wai sai kuma ka ɗauko ko kuma wani arne a gidan talabijin ya zo ya kwaso hadisai ya ce wannan hadisan ga abin da suke nufi, wai kai kuma wai so kake ya daina faɗa? A to ka fara hana shi cewa Allah uku ne mana, zai ma iya cewa wato zai ma iya cewa shi a cikin Qur'ani ma ya gano Allah uku ne. To kuma shikenan dan kai ya ce Allah uku ne, kuma shikenan sai mu zo mu ce to mu rarrage wasu ayoyi, mu rarrage wasu hadisa? Ai ba zai yi ba. Wayannan mutanen ba yadda za a yi wa Allah da manzansa ƙarya, saboda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an, illa dai wato in Allah yawa mutum tofin alatsi ne, to kullun sai ya zanto ƙara nisa yake yi a cikin bata. Yanzu dai kun ji magana Ibn Kasir Allah ya ji kansa rahama, mai kwana sallah, mai azumin siyamu Dawud, mutumin da in banda hadisi da Qur'ani ba a taɓa saninsa a ƙuruciyarsa da girmansa da wani abu na lalata ba. To yanzu sai mu aje maganar wa'annan mutanen, sai mu ɗau maganar mutumin da ko daidai da gemu ɗin nan ba ga sili ɗaya a fuskarsa ba, balle ma ka sa ran mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba. Kama barbatun gemu a iya cewa sunna ce, inda za a ritsa mabiyansa ma a ce ku ɗauko wani abu na ibada wanda ya shahara da shi, ba su iya ba. Wanda kuma ba sai an wahalar da kai ba a ce ka nemo abubuwa na kaito a cikin rayuwarsa, kawai cikin sauki za ka iya samu ka kirga su ma. Yanzu dan Allah mutumin da haka ɗabi'unsu, mutanen da haka ɗabi'unsu suke, su ne yanzu har ɗan adam ma zai iya tunanin wai ya amince da su. Mutanen da a iya cikin family ma ba a gama sulhu an daidaita ba, ballantana kuma a tafi zuwa ga sukan wa'anda sun riga sun hau tudun mun tsira. Sai dai me yi zai ta yi, kuma ƙarshe abin shi zai cuta. Wa ma darral munira nibahu kalbin walau kullul kilabi yunabihuna, shi kan wata dan kare ya haushi, in karnukan duniya za su yi ta haushi ba zai daina haske ba. Kuma ita rana in ta fito lokacin hantsi, dan makaho mara ido ya ce baya ganinta, ya ce ni fa ban ganta ba, za a ce anya kwato ta fito din ba. Ma darra shamsad duha fil ufqi saqi'atan allaysa yubsiruha man kana da basari, mara lafiya komai zaƙin lemo komai daɗin ruwa in ka bashi ɗaci zai ji. Wa man yaku dhafa min murrin maridin yajid murran bihi ma'an zulala, shi ko wanda dama lalacewa ce a zuciyarsa, to gani yake kowa ma a lalace yake. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. To wannan haka mutanen nan suke. Ibn Kasir Allah ya ji kansa da rahama yace su ahlus sunna muttabi'una ne la mubtadi'un, wa ha'ula'i hum hizbullahil muflihun, kuma wa'annan sabban sune tawagar Allah, wa'anda suke sune wa'anda suka ci nasara, wa ibaduhu wa ibaduhul mu'minun. Inta kalamuhu rahimahullah. As-Sayyid at-Tantawi, Allah ya ji kansa da rahama, a cikin at-Tafsir al-Wasit, Sheikh al-Azhar kenan wanda ya rasu wancan, yake cewa wa bi hadha nara, da wannan bayani zamu gane, anna hadhihi al-ayata al-karimata, wannan aya mai girma, qad madahat as-sabiqin al-awwalina, tazo ta yabi farkon wa'anda suka fara musulunta, min al-muhajirin wal-ansari, wa man tabi'ahum bi ihsanin wa dhalika liquwwati imanihim, saboda karfin imaninsu, wanda a yanzu ba za a sake samun mai imani mai karfi irin nasu ba, wa safa'i nufusihim, da kuma kyawun zukatansu, wa itharihim ma indallahi, da kuma su sun zabi lahira akan duniya, alahi dunya wa ma fiha. Intaha kalamuhu rahimahullah. Jama'a sahabbai, ba abun wasa bane, ba anan kadai Allah ya yabe su ba, ayoyi 100 Allah ya yabe sahabbai da su, kuma wallahi ba dan batul gudun lokaci ba, dan kan mu maida karatun ya zama kawai akan sahabbai, muna da ayoyi da yawa a gaba da zamu dauko su daga aya farko har ta ƙarshe, amma ko aya ɗaya bi muka bayar bayan wannan, mun karanta wannan wasabiquna alawwaluna, mun karanta laqad radiyallahu anil mu'minina, karanta mana aya cikin suratul anfal, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake buƙatar a kwantammar da hankali, sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, a qira'an nafi'u, a qira'an jumhur kuma ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi dan gatan Allah, hasbukallah, Allah ya isar maka, me kake jira kuma, wa man ittaba'aka minal mu'min, wa inda suka bi ka kuma cikin mu'mina, su ma sun isar maka duk wani abu da kake ganin cewa kalubale ne, sa su a gaba, zaka ga abin ya yaye insha Allah, ma'ana in yaki ne za su shiga ayi da su, anan yabo ne ko ba yabo ba, ko kuma tafsiri na biyu, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, hasbukallah, Allah ya isar maka, wa man ittaba'aka minal mu'minin, wa inda suka bi ka kuma cikin mu'mina, su ma hasbuhumullah, Allah ya isar musu, anan abinda aka yi wa annabi su ma an musu, shi ma yabo ne ko ba yabo bane, walil ayati tafsiran la thalitha lahumah, ka ƙara min da aya cikin hashar, lil fuqara al muhajirin,
lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa afwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa rizwana ulaika humul muflihun
alladhina tabawwa'u ad-dara الذين جاءوا من بعدهم nan guda uku, Allah subhanahu wataala ya fara da al-muhajiruna, sune mutanen Makka waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace talakawa al-muhajiruna waɗanda suka baro gida, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yaftaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun, waɗannan muhajirun din Allah ya faɗi sifofin su, yace wannan sune tsantsan masu gaskiya, wanda su ne suke da wuri a aljanna, fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir, sannan sai Allah subhanahu wataala yake cewa wal ladina tabawwa uddar sune mutanen Madina masu gidaje a Madina wal imana wa'anda suka yi imani su kuma ga sifa su yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ita ma sifa su ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna sune na biyu kenan kaga wancan as-sadiquna wa'annan al-muflihuna kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin yake cewa sune alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun sai wal ladina ja'u min ba'dihim cikin tabi'ai kenan tunda kan sahabbai maslamatul fatih da sauransu zuwa kan tabi'ai zuwa kan duk wanda yake musu kyakkyawa addu'a shi yasa wani da yazo ya baci sahabbai a gaban Imam Malik sai ya ce ina so in tambaye ka kana cikin al-fuqara'ul muhajirun alladhina ukhriju min diyarihim yace ba na cikin su yace kana cikin alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yace ba na cikin su yace to in dai baka zama a cikin alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana bazaka nema musu gafara ba to sai dai ka nemo ajinka a cikin kafirai kenan shikenan faqat akwai ayoyi da yawa amma saboda lokaci mu dakata akan waɗannan ayoyin inda zamu shiga hadisi su kan ba za su kirgu ba amma kadan daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad da sunan at-tirmidhi da sunan al-bayhaqi da shu'ab al-iman na imam al-bayhaqi daga abdullahi ibn mughaffal al-muzani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allaha allaha fi ashabi ku kiyaye allah akan sahabbaina ku kiyaye allah akan sahabbaina ku kiyaye allah akan sahabbaina la tattakhiduhum gharadan ba'di kakku mai da su karan bara target kenan ya zama kullun in ka taso su zaka dira akan su bayana salawatullahi alayka wa salamuhu ya rasulullah yas kamar allah ya haska masa ya san me zai faru bayan sa kakku mai da su karan bara duk wani yayi ku ce sahabbaina la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum wanda duk ya so su fa bi hubbi ahabbahum saboda kaunata ay ya so su waman abghadahum wanda duk ya kisu fa bi bubdi abghadahum dan ya kini ne ya kisu waman adahum faqad adani wanda duk ya cutar da su ya cutar da ni waman adani faqad adallaha wanda kuma duk ya cutar da ni ya cutar da Allah tabaraka wa ta'ala waman adallaha fayushiku an ya'khudahu wanda kuma duk ya cutar da Allah ya kusata Allah ya danke shi Imam al-Manawi a cikin Faidul Qadir Allah ya ji kansa da rama karkashin wannan hadisin yace ai abinda manzon Allah yake nufi ittallaha fihim ku kiyaye Allah akan su wala talmizuhum bisu'in kakku dinga gulmasu kace nan ma wani sahabi yayi kaza ko ka kawo wani abun ban dariya wai akan sahabi shi yasa zaka ga takatsantsan din magabata akan sahabbai yana da yawa Ibn Hajar a cikin al-Isaba a cikin Fathul Bari yayi magana akan Juha da ake bada labarin sa ake cewa Shehu Juha ya fito yayi magana akan haramcin labaran Juha yace saboda asali wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Juha wani abu ya hada shi da wani lalataccen mutum sai ya dinga masa sharri to shikenan sai mutane suka yi ta ƙara wannan abun to in kai ka cutar da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ku ya cutar da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya cutar to abinda Munawi yake faɗa kenan Allah ya ji kansa da rahama yake cewa au uzkurullaha fihim wa fi ta'zimihim kutuna Allah lokacin da za ku girmama su wa tawqirihim kutuna girman Allah ku girmama su suma wa karrarahu idanan bi mazidil hadd wa abin sai wanda Allah ya ce Allah Allah fi ashabi ya maimaita ya ƙara maimaitawa dan dai ya ƙara sanar da ku akan cewa lalle fa ana kudaitar da ku akan ku kiyaye Allah game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lallai koda jirwaye da kamar wanka ne ka faɗi wata magana da za ta nuna cewa sahabban nan ba mutanen kirki bane to ka guje ta to mun fara bayani akan hadisan falalar sahabbai ba mu je ko ina ba lokaci yayi mana halin sa da haka zamu gintsa karatun a yau insha Allah sai zuwa goban Allah ya kai mu sai mu dora har zuwa darussukan da ke cikin ayar su kare abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana hadha wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in